okay, let's go back and talk about it. I wanted to do a practical example of everything I was talking about.
Na so in ba da misalai a fadake game da misalai da na bayar tun farko.
And I thought since I kind of gave you the conclusion.
Nace tunda na riga na ba ku ainihin kammalar maganar.
About the passage about the fig tree.
Akan ainihin wannan wuri game da bauren nan alkhari.
I thought it would be worthwhile to walk through the process.
Yanzu ko ina so in dauki ainihin labarin in bi daki daki abubuwa da ke ciki.
And so the passage was Matthew 21.
Aka ko ainihin gurin nan shine Matta sura 21.
Starting in verse 18.
Idan muka fara daga aya 18.
Now in the morning,
da sabakwa,
as he returned to the city,
bayan ya dawo zuwa cikin birnin,
he was hungry.
Ya yana yunwa.
And seeing a fig tree,
sai ya ga itacen baure.
By the road he came to it.
What did take it there bakin hanya?
And found nothing on it but leaves.
Sai ko bai samu ko ai a jikinta ba sai ko ganye.
And he and said to it.
Sai ya ce mata.
Let no fruit grow on you.
Kada wani ai sake fitowa daga jikin.
Ever again.
Har abada.
Immediately.
Dani dani kuwa.
The fig tree withered away.
Ita wannan bauren sai ta bushe.
When you read that,
yan ka karantu wannan,
the first thing you should respond is,
abu na farko da ya kamata ka mai da martanin ta ita ce,
I don't know enough to know what's going on.
Ni ko ban fahimci komai da zan iya san me ke faruwa ba.
You know he cursed the fig tree.
Kun san cewa ainihin ko itacen baure ne.
We know he expected it to find fruit and he didn't find fruit.
Kuma yana tsammani zai samu ƴaƴa a jikin wannan itacen bauren amma kuma bai samu ba.
But by the way,
amma kuma
if you look, there is a feast.
Za ku iya gani cewa akwai wata biki da ke tafiya.
Of summer fruits.
Wanda ko ana bikin ƴaƴan itace ne ta kaka.
Which is in August.
Wanda ma a ainihin watan takwas ne.
He's doing this like March.
Shiko wannan fa lokacin kaman watan uku ne ya samu bauren nan.
So you kind of go.
Sai ko kace a'a.
He looked at the fig tree.
Ya dubi ainihin itacen baure.
And found nothing on it but leaves.
Bai samu komai a jikinta ba sai ganye.
Well, of course.
Tabbatacce kuwa.
That's all there would be on a fig tree at that point in time.
A wannan lokacin da suke ba lokacin ƴaƴan baure bane, ai dama za ka samu ganye ne kawai a itacen ba tare da ƴaƴa ba.
So you read the passage and think about it.
Saboda haka ko sai ka karanci ainihin wannan wurin ka koyi tunani game da abin da ya sa.
The context is when he's going to be crucified.
Ainihin zancen maganan da yake yi shine za a tafi da shi wurin gicewa.
Which is a Passover.
Wanda ko ainihin kifirin ketarewa ne.
Which is the 15th day of the first month.
Wanda ko ita ce ranar 15 ta wannan watan.
So that would be end of March, beginning of April.
Wanda ko zai kai ƙarshen watan uku zuwa farin watan hudu kamar yanzu ke.
Of course there wouldn't be anything there.
Tabbatacce ko baure ba su da ƴaƴa a wannan lokacin.
They came to and found nothing on it but leaves.
Da ya zo ko bai samu komai a kai ba sai ganye.
And then he curses it.
Sai ko ya la'ance ta.
Says even though it's a tree that's not in season.
Sai ya ce ko da itace ne wanda ba a lokacin ta ba.
He's going to curse it for not being in season.
Zai la'ance ta ba tare da ta ba da ƴaƴa a lokacin ta ba.
So the first thing to do.
Abu na farko ko da za a yi shine.
Is to look in the context.
Shine mu duba ainihin yadda yake.
Well, or you really have two choices. You can either look at the context.
Ko kuma ka duba abin da yake ake zance a kai.
Or you can look and see.
Ko kuma ka duba ka gani.
If there's parallel passages.
Ko kuma akwai wata ainihin aya a wani wuri wadda ta yi daidaita da wannan.
And in this case,
a wannan wuri kuwa,
there is.
Akwai
Mark 11:12.
Idan muka duba cikin littafin Markus sura 11 aya 12.
So if you look and see a passage,
idan ka duba ainihin inda ka karanta a littafi,
especially in the New Testament, especially in the Gospels,
musamman ma a sabon alkawari, musamman ma a cikin bisharun nan guda hudu,
Look and see if there's parallel passages.
Sai ku duba ku gani ku ga kamar ko kuma akwai ainihin wurare da suka daidaita.
Yes, Mark is not Matthew.
Saboda ko Marcus ba Matta bane.
The audience of Mark is different than the audience of Matthew.
Wa'anda ku Matta ke rubuta musu sun bambance da wa'anda Marcus ke rubuta musu.
So the things they record will be different.
Saboda ko abubuwa da suke ainihin ko rubuta su sun sa bamban da juna.
So starting in verse 12, now the next day.
Sai rana ta gaba kuma.
When they had come out from Bethany.
Da suka koma Bethany.
He was hungry.
Yana jin yunwa.
And seeing from afar a fig tree having leaves.
Sai ko ya ga baure daga nesa wanda take da ganyaye.
So now added something.
Sai ainihin Marcus ya kara wani abu akai.
He saw the fig tree from afar.
Ya ga bauren daga nesa.
No word in scripture.
Babu wuri a cikin littafi.
Because every word in scripture is precisely given.
Babu wata kalma a cikin littafi mai tsarki wanda an rubuta ta ne kawai. Duka kalamu, duka kalmomi an sa su ne da dalilai na musamman.
God was very particular about what words He wanted to be recorded.
Allah da kansa yayi babban nazari wurin sa duka kalmomi da suke cikin littafin.
So here we find out that it's far off.
Sannan ko ba wani abin da zaka ce a an dai rubuta ne da dai nisa.
Which the other one said it was by the road.
Wanda ko wancan ayat ta ce a bakin hanya ne.
So Jesus was hungry.
Saboda haka ko Yesu ya ji yunwa.
He sees a fig tree far off.
Ya ga ko bauren nesa da shi.
But he doesn't go out of his way.
Amma ko bata kauce daga hanya da yake bi ba.
Because it's by side the road.
Saboda ko tana bakin hanyar ne.
None of this helps us yet.
Duk wa'annan fa ba su taimake mu ba.
Understand how to interpret it.
Ina so ku fahimci yadda za ku iya fassara littafin mai tsarki.
But the first thing in every passage.
Amma ko abu guda da yake kowane ainihin ko aya.
Is to figure out what's actually there.
Shine ka tabbatar da menene take nufa.
So he went to see.
Sai ko ya je domin ya gani.
Perhaps
ko kuma
he would find something on it.
Zai iya samun wani abu akan wannan itacen.
Now remember,
tuna fa,
he knew figs were out of season.
Ya san cewa fa baure ba lokacin ya'yan baure bane.
But still he goes and looks.
Amma kuma ya je domin ya duba.
When he came, he found nothing.
Da ko yazo ya duba bai samu komai ba.
But leaves.
Sai ko ganye zalla.
And then Mark.
Sai Marcus kuma.
Because they're writing to a, he's writing to a less educated society.
Saboda Marcus marubuci ne ma wa'anda dai ba masu ilimi ne sosai a rumuwa ba.
Sai he found nothing on it, but leaves.
Sai ko samu komai akan ta ba sai ganye.
Because it wasn't the season for figs.
Saboda lokacin fa ba lokacin ƴaƴan baure bane.
So the one who's writing to a more common audience,
wanda ko yake rubutu ma wa'anda ke basu da ilimi sosai,
that would be less familiar potentially with Jerusalem,
tabbatacce ko su ba su fahimci yadda Urushalima take wa.
Maybe in Egypt figs produce in March.
Ba mamaki ko ainihin baure a Masar takan yi a watan uku.
He makes it very clear.
Ya mai da shi a fadake.
Jesus is looking for figs.
Yes, almasihu ko yana neman baure.
On a tree that should not have figs.
A itacen da ba ta da ainihin ya'yan baure.
And then it says, in response.
Sai ko ya ce a mai da martaninsa.
Jesus said to it.
Yes, ya ce mata.
Let no one eat fruit from you ever again.
Kada wani ya sake ci daga cikin ƴaƴan itacen ki kuma.
And his disciples heard it.
Sai ko almajiransa sun ji wannan.
So they came to Jerusalem.
Suka zo Urushalima.
The other one says it immediately withered.
Wancan fa a wancan ayar ta ce dani dani a wancan takardar kai dani dani sai ta bushe.
Mark says.
Amma kuma Marcus ya ce.
Christ cursed it.
Christ ya la'ance ta.
And then they just went on their way.
Sai ko suka tafi abinsu.
That's odd.
Wannan ko ka san akwai dan tangarda a gurin ko?
But if you continue to read,
amma ko in ka ci gaba da karantawa,
you see in verse 20,
zaka duba aya ta 20,
he continues to talk about the fig tree.
Ya cigaba da magana akan ya'yan baure.
Now in the morning as they passed by,
da safe ko da suka wuce wucewa,
they saw the fig tree
sun ga ko ya'yan itacen
dried up from its roots.
Ta riga ta bushe har jijiyarta.
Matthew says it withered away immediately.
Amma yace ta bushe dani-dani.
Mark says the next morning they saw it wither away.
Markus kuma yace washegari da suka dawo gun wannan hanyar suka same shi ta bushe.
So how do you harmonize those?
To irin wannan yaya zaka yi magananta?
Well, if anybody has trees, I happen to have fruit trees.
Idan ko wani yana da ainihin ya'yan baure, ya kamata ni ma ina da ya'yan baure.
Trees can wither away.
Su ko itace za su iya bushewa.
Where they get like a disease.
Idan sun samu wata cuta,
it's all season.
Zai ko dauke su kusan shekara guda kafin su bushe. Yankwane.
Fires can take out a tree right away.
Tabbatacce ko wuta zai iya kona itace ƙani-ƙani.
But other things, trees move slowly.
Amma ko idan wata cuta ne ko wani abu zai dan dauki lokaci zai dauki rata kafin ya bushe.
So if we just read Matthew,
idan ko muka dai karanta batta kawai,
we would think, boom!
Zamu ce, kai!
But when you read Mark,
amma ko in muka karanci Markus,
you go, that immediate is, you know, 24 hours.
Zaka ce, a'a, ai ɗani-ɗani da aka yi magana a battan nan ya dan dauki kusan awa 24.
Which compared to how trees work, that's immediate.
Wanda ko yadda yake daukawa kenan ba ɗani-ɗani ba.
So that's pretty easy to harmonize.
Wannan yana da sauki ka iya game ainihin ma'anarsu. Kabasu ma'ana ɗaya.
So then, verse 21 says,
a'a 21 ko sai ya ce,
and Peter remembering said to him,
sai ko Petrus da ya tuna sai ya ce masa,
Rabbi, look,
Rabbi, ka gani,
the fig tree which you cursed has withered away.
Ainihin ko ɓauren nan da ka la'anta ta riga ta bushe.
So Jesus answered,
sai Yesu ya amsa,
and said to them,
ya ce musu,
and then he goes on,
ya ci gaba da magana,
and says,
ya ce,
the verses that were immediately after the verses that I read in Matthew.
Ainihin ko ayoyi da suka biyo wa bayan waɗanda na karanta a Matta.
So from that,
daga wannan wuri kuwa,
because the story was split differently,
saboda an ainihin rafa da labarin daban-daban,
you understand it's all one story.
Za ka iya fahimta cewa duka labari guda ne.
It's not a story about the fig tree withering.
Ba ko ainihin labarin akan baure ne da ta bushe ba.
And about the mountain going into the sea.
Ba ma akan ainihin dutse da zai koma cikin teku ba.
That's all one story.
Dukkansu gaba ɗaya labari guda suke bayarwa.
So especially with parables.
Tabbatacce ko musamman ma da ainihin habaici ko kuma misalai.
And understand God does physical parables.
Ya kamata mu gane cewa Yesu Almasihu yana bada misalai akan abubuwa da ke jiki.
Like if we said a parable,
kamar yadda yayi magana akan ainihin ciyawa da suka fito a gona,
we would go, well, there was an old man.
La mu yace, ah, akwai wani tsohon mutum.
Blah blah with the parable.
Wanda ko ga misalin da aka bada labarin da zamu iya bayarwa.
God makes there be an old man.
Allah ko yayi magana akan wannan tsohon mutum.
And he makes the parable physically happen.
Sai ko ya maida ainihin misalin ta faru a bayyane.
So there really is a fig tree.
Saboda ko akwai gatanan tabbatacce ga itacen baure.
But the fig tree is just symbolizing things.
Amma kuma wannan itacen baure da ake magana a kai tana nuni ne na wani abu da ya daban.
He gives us this fig tree.
Ya ko ba mu wannan bauren ne.
So we can understand things.
Mu iya fahimtar zance da yake yi.
So let's go back to the Matthew one.
Bari mu koma cikin littafin Matta din nan da muka yi.
Because now from Mark,
idan muka duba ko daga Markus,
we know that it's tied.
Mun san cewa a sun tattarugu daya.
To the mountain being cast into the sea.
Akan wannan ainihin dutse da aka maida ita cikin teku.
So in Matthew it says,
a Matta ko sai ya ce,
so Jesus answered,
Yesu ko ya amsa ya ce,
and said to them, assuredly I say to you, If you have faith,
idan kuna da ban gaskiya,
and do not doubt,
ba ku koyi shakka ba,
you will not only do,
ba ku za ku yi ma wannan,
what was done to the fig tree,
abin da aka yi wa wannan itace kawai ba,
but also if you say to this mountain,
amma in kuka fada wa wannan dutse,
be removed,
a cire ka,
and be cast into the sea,
zuba shi cikin teku,
it will be done.
Za ta kasance haka.
And
sannan kuma,
whatever things you ask in prayer,
duk abubuwa da kuka roka cikin addu'a,
believing,
kuna gaskatawa,
you will receive.
Za ku karba.
So that's clearly tied to the cursing of the fig tree.
Wannan ko zancen ta zama daidai da la'ana da aka la'anci wannan ita ta baure.
So a point I made,
abinda nake magana akai ko shi,
when you handle scripture,
yayin da kuke mu'amala da littafi mai tsarki,
is be really careful with the words.
Dole ne mu yi hankali da kalamu da suke ciki.
He doesn't say, if you say to a mountain,
but yana nufin cewa idan ka ga wannan dutse dake anan,
be removed,
cewa ta fito,
and cast into a sea,
a turo ta a maida ta cikin teku.
He says, if you say to this mountain,
yana cewa in kuka ga wannan dutse, wannan,
which it means it must be,
wanda ko yana nufin cewa dole ne ya zama,
specific about that mountain that he's talking about,
dole ne ya zama takamamman ainihin dutse da shi yake magana akai, ba wata daban ba.
So you should immediately go,
wannan ko zai sa ka ce ɗani-ɗani,
which people want to use all the time,
inda ko mutane da yawa ke so su yi amfani da ita.
If you have faith,
idan kana da ban gaskiya,
you can cast a mountain into the sea,
za ka iya dokatan kowane dutse ko daga ina ne.
That is not what Jesus said. The words really matter. If you ignore that this, you can come to all kinds of wrong conclusions. So this mountain,
saboda haka wannan dutsen,
how do we figure out what this mountain is?
Yaya ko za mu iya sanin wannan tudun dutsen?
Well, we know,
mun ko sani,
that they were staying in Bethphage,
cewa suna nan a Bethphage,
which is on the Mount of Olives,
wanda ko yana da ainihin zaitun a kanta.
They left there to go to the city.
Sai ko suka bari suka shiga ainihin birni.
So if they're walking towards the city from the Mount of Olives, there's only one mountain they would see. That's Mount Zion. So clearly this has something to do with Mount Zion. And so, if you look through scripture like I have on my phone right in front of me, and I understand, I immediately know it's Mount Zion. You might have to do more work to figure out it was Mount Zion. But the scripture has plenty of places that says Jerusalem's on Mount Zion.
Amma ko litani mai tsarki yana da wurare da yawa da ya nuni cewa Urushalima yana kan.
So in Mount Zion. So if you're looking at Mount Zion,
idan ka duba dutsen Sihiyona,
you see Mount Zion's used in two ways.
Shi ta ko Sihiyona an yi amfani da ita guri biyu.
It's used as a physical mountain.
Ana amfani da ita akan dutse da take bayyananniya.
But it's also called the Holy Mountain. It's a mountain like any mountain. But its holiness is special. Joel 3:17, for instance.
Joel, Surah 3.
And I just searched for this. I didn't prepare to pick a specific verse. I'm trying to show you how I would do it.
Wannan ko na dan dauka ne kawai anan ba wai na shirya tuntuni ne na dauka in ba ku misali ba.
And I'm skipping because I kind of know what to look for because I've done this a lot.
Saboda ko na saba yi ina duba kowanne littafi zan iya daukan ko daga ina in iya bada misali.
But many times when I'm trying to understand the passage.
So da yawa ko idan ina so in fahimci abin da ke a cikin littafi.
Especially when I'm preaching on a passage.
Musamman ma idan ina wa'azi akan wani wuri.
I will look at a word.
Zan dubi kalmar.
And I will read every single verse
zan ko karanci duk kowanne ainihin aya
that references that word
duka ayoyi a littafi ne tsarki da yake da wannan kalma
is the only way to understand
domin ta haka kawai zan iya fahimta
is to actually figure out how it's used in other places
shine sai ka iya duba yaya ne ake amfani da ita a wayan sauran ayoyi.
Now in this case from Mount Zion, I know exactly what God's talking about. Because I've read about it enough. But in Joel 3:17 it says, so you shall know that I am the Lord your God, dwelling in Zion,
wanda yake zaune a Sihiyona,
my holy mountain,
tuduna sarkaka.
Then Jerusalem shall be holy,
Urishalima kuma za ta tsarkaka,
and no alien shall ever pass through her again.
Sojoji abokan gaba ba za su kara ratsawa ta cikin ta ba.
And then it goes on, it's clearly talking about the church at Mount Zion. Where God dwells. And this is Hebrews
12:22.
In Hebrews, he uses this example. Are you going to Mount Sinai? Says, do not touch. Because if anyone touches the mountain, they'll be stoned. And shot with an arrow. But the writer of Hebrews talking to believers says, but you have come to Mount Zion and to the city of the living God. Well, how many people in this room have been to Mount Zion? And he's saying every single person that's ever been born again has gone to Mount Zion. We didn't do that by going to the physical mountain.
How wannan dutse ba tsoron zuwa ainihin dutsen da take bayyane a Urushalima ba.
So it doesn't need to be talking about the physical mountain.
Saboda haka ko ai maganan da yake yi ba dan ainihin dutse da take a bayyane ba ne.
Because he's talking about this mountain, he's talking about a very special mountain.
Saboda ko yana magana a ainihin dutse wanda take da muhimmanci sosai a wannan lokaci.
Let's see, so that should give us a clue. Mount Zion, it could mean the physical mountain. But if faith can move mountains, then why is Mount Zion the only one it can move?
How
many times have you heard faith can move mountains? People say it's from Scripture.
Mutane sukan ce ko daga cikin littafi mai tsarki ne.
Faith can move Mount Zion.
Ita bangaskiya za ta iya ainihin ta tafiyar da dusan Siyona ne karami.
That's from Scripture.
Wannan ko daga littafi ne.
Okay, so with that idea,
da wannan ra'ayi kuwa,
and also whatever things you ask in prayer,
sai ya ce dukkan abubuwa da kuka roka cikin addu'a,
believing you will receive.
Kuna gaskatawa za ku karba.
Christ had already told them how to pray.
Yes, ya riga ya koyar da su yadda za su yi addu'a.
When you pray, pray this way.
Yace in za ku yi addu'a ga yadda za su yi addu'a.
Our Father who art in heaven.
Ubanmu wanda yake cikin sama.
Hallowed be thy name.
Tsarkake sunanka.
Thy will be done.
Nufinka su kasance.
On earth as it is in heaven.
A cikin duniya kamar yadda take a cikin sama.
Give us this day our daily bread.
Ka bamu wannan rana ga abincin yini.
Forgive us our trespasses.
Ka yafe mu laifofinmu.
As we forgive those who trespass against us. And let us move mountains into seas.
He
never said that.
No.
So if this is tied to prayer, we should expect it to be tied to the things that he said we should pray about.
Dole ne mu koyi ainihin tsammanin cewa zai kawo wannan cikin ainihin addu'a da ya koya mu.
Right?
Ko ba haka ba?
That makes sense?
Wannan ko yana da dan akwai yafi a ciki ai ko?
Okay, so his will be done.
To da haka sai ce bari nufinsa ta kasance.
I don't see how that fits.
Yaya ko wannan za ta iya shiga ciki?
Give us this day our daily bread.
Ka ba mu rana ga abincin yini.
I don't see how that fits.
Ban ga yadda ma ya sa ya shiga cikin cire dusar tsoyona ba.
Forgive us our trespasses.
Ko kuma ka yabe mana laifukanmu.
Maybe, but.
Kila.
Come to the holy mountain.
Kila in ka zo ainihin gurin dusar nan mai tsarki. Kila zunubanka za a yabe maka.
Thy kingdom come. Wait a second. Mount Zion is about people coming to Christ. They come to Mount Zion. In Hebrews it says they come to Jerusalem. Mount Zion is where God dwells. The mountain going into the sea, it could have to do. It could really have to do with God's kingdom coming. But let's see if we broaden the scope. Consider more of the context. Maybe that will help. So let's see. Let's go back to verse 12. We could go earlier it talks about how Jesus Christ had come into Jerusalem. And they threw down their cloaks. Put down their palm branches. And people yelled out, "Blessed is he who comes in the name of the Lord." But I usually start nearer in context. That tells me it's happening in Jerusalem, mind you. But if you start in verse 12, because things are in context. Verse 12 says, and Jesus went into the temple of God and drove out all those who bought and sold in the temple and overturned the tables of the money changers and the seats of those who sold doves. Now we're getting somewhere. It's tied to God's anger and wrath at what the Jews were doing.
yana dangane ne da haushi da Ubangiji ke yi akan abin da Yahudawa ke yi da haikalin Ubangiji.
And then he quotes one of the principles I said yesterday is whenever Christ quotes Scripture, he or anybody inspired by the Holy Spirit, he cannot quote it out of context. So to understand what he's saying, you don't just say, what did he quote? Especially not in Matthew, where Matthew was written to the Pharisees. The Pharisees had large sections of the Bible memorized. So let's see, the cross reference in my Bible. It says Isaiah 56:7. So if I want to know what he meant here, I go back to Isaiah 56:7. But I really want the context. So let's start in verse 1. Thus says the Lord, keep justice and do righteousness. Now here's a big clue. For my salvation is about to come. So he's quoting a passage about the Messiah coming. And my righteousness to be revealed. Whenever in Hebrew you repeat something, using different words to make the same point. It's a point of emphasis. So when he says, my salvation is about to come, and my righteousness to be revealed, he's going, this is what this is about. He's putting emphasis on it. He said, keep justice, do righteousness, because the Messiah is about to come. Blessed is the man who does this, and the Son of Man who lays hold on it, who keeps from defiling the Sabbath. Why throw the Sabbath in? He keeps his entrance. I actually know the answer, but I'm just saying it in such a way that this is how you should think. I've preached on this passage before. I know what he's talking about. Who keeps from defiling the Sabbath and keeps his hand from doing evil. But isn't the Messiah supposed to come to the Jews? Why does he say the Son of Man? And then he gives two signs. Not circumcision. That would be a reasonable sign. He says, keeping his Sabbath and turning from evil. So he's not just talking about Israelites here. Then verse 3. Do not let the son of the foreigner who has joined himself to the Lord. So you're not allowed to, you're supposed to stop him from saying this. Speak saying, the Lord has utterly separated me from his people. Isaiah 56 is about the Gentiles coming into the kingdom. That's interesting. Because we know the mountain into the sea is about the kingdom of God. Now all of a sudden this is about the Gentiles coming in. When the Messiah comes,
Hmm.